la 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 la.
More music at houseofsongs.com.
Yeah. Zamanga.
Kece ta fari kece farko ke zan bai maka unata mai ban farin ciki ni gare ni ke zarce dukan mata wacce nake ta faman nima san ki mai gani wani kurma fuskar ki na da kyawun kallo ta zarce bayanaina bakin ki sai kace in kwaci ya dauke tunanina hancin ki har idan musin yi so ke sakani kirmar sanyi ke kika bani kauna ta sani na manta kaina ke kika bani kauna tabbas kin cece raina oh baby kalar idaninki na fasa min rai baby irin hakurinki na da kyau sosai baby kowa ya sane ki ya wuce rai ni ne zana aure ki mun dace sosai baby kalla one minute juya lai miki hoto duba in 2 minutes kaunar ki ta shiga raina one minute juya lai miki hoto in 2 minutes kaunar ki ta shiga raina amana dukan mu za mu nuna komai wuya mu zauna ke ta wani kwanaki ya kizo yan mata san ya na ba maza jira ta ce ta fari kece farko ke zan bai wa kaunata mai ban farin ciki ni gare ni ke zarce dukan mata wacce nake ta faman nima san ki mai gani wani kurma fuskar ki na da kyawun kallo ta zarce bayanaina bakin ki sai kace in kwaci ya dauke tunanina hancin ki har idan musin yi so ke sakani kirmar sanyi
More music at houseofsongs.com